matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau muna nan a kasar Ghana inda wannan al'umma ba ta da hankali suka bayyana na sama da mutane ke yi bakwai da suka fi da kasar Ghana a babin hawa a cikin watanni uku farko wannan shekarar 2022. Waɗannan al'umman sun karfi da Allah ko ta tsara wanda yake bayyana damuwar su akan wannan al'amarin. A don haka ne kuma muke niyyar bin diddigin wannan batu domin ji inda ake samun kalubale da ke tafiyar asarar rayuka. Wasilinmu a birnin Kumati Hamza Adam ya tattauna da sakataren babbar kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta kasar Ghana wato GPR Tuku a takaice, wanda akwai mana fashin baki a kan wannan batu. Sai dai ya bayyana kansa ne kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Sunana dai Muhammad Kana Abdulrahman, ni ne Sakataren GPRTU na Ashanti region wanda muke zama cikin garin Kumasi Ghana. To abin da a kashin gaskiya yana da damuwa kwarai da gaske, don saboda yau da kullum ana gargadi ana madarobi kashedi, matafiya ana musu kashedi kan kowane direba ya siyan da in ya hau gaban siyan lorin shi yanda ka'idodin da yake game da direba ya spark lorin yake ya sauke jama'a kuma lamuni lafiya. Amma duk da haka ana samun yau da kullum hatsari iri-iri wanda ke rayuka tsafta ba da wasa ba.
Masha Allah, Malam Kanna, an kace ka'idodi da ya kamata a ce direba ya yi amfani da shi domin ganin ba fuskanci hatsari a kan hanya ba. Ko ka ainihin ayyana mana wasu ka'idodin?
Misali, yau Ghana ya kai kan cewa kowaɗaya mu in ya fita gida ya make sure kaman shi ma matuki ne, ko da bai iya gaskiya ba shi ma zamanto kan matuki ne, don saboda iya kiyaye kanshi. One, muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko kananan buses da haka, sannan we have motor riders wanda ke riders, sannan muna da pedestrian wa'anda ke tafiya kan sanya. Saboda shi me yasa na faɗa ka, sai aka ce maka in kai direba ne kakar overspeed, don't overtake wrongly.
Bi ma'ana in kai direba ne kada ka yi kazamin gudu ko ba
stride, ka kai kazamin gudu. Sa'annan kuma kakar da wani kwaya wanda zai bar ya zama kaman ka sha giya ko kwayan da yake zai baka pressure mai yaso ka rinka tukin nan kan ba hankali. Sa'annan kaka yi tuki a kan cikin gajiya, don't drive tired, na gane. Sa'annan always look out for pedestrian, especially children, ka rinka kulawa da matafiya kasa kan hanyar mota, aksari ma yara kanana, don saboda ka tsaya musu su wuce. In babban gari ne ko wani long distance da yake, akwai gari kusa da wannan hanya aka aje wani zebra crossing, ka make sure ka follow all these regulations, ka bi ka'idodin da ake shi yasa aka baka license ka zama professional driver.
Na amfani shi kuma akwai wani ƙarin wato ka'idodi, don saboda kusan muna ɗaukan karatu sosai bisa wannan wato ainihin bayanai daga
kake. Muna cikin kan cewa kuma mu ma matafiya na, all of us are stakeholders in terms of if in na cikin motan ka
na adan yi ta Hausa turanci yau.
To ina da sai tikiti na cikin motan ka, ni ma ina da anci kan cewa ko me ke tafiya game da driver in ba daidai ba, kamar ni a matafi ina da haƙƙin in kiyaye lafiyan kiyaye rayuwar raina da sauran jama'an da ke cikin mota. Shi yasa aka ce wai speak up to advise drivers against, ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding, gudu ba tunkaya ba tunani. Sa'annan drivers da ke shan wani giya wasu ababa su su halu su kawo kan siya su mu. Sa'annan kuma kayan da muka yi magana wrongful overtaken, aka ce don't overtake wrongly, aka ce nan driver kar ya yi gangancin wuce wani lori. Passenger kuma kai ma kana da yanci ga gaya ma driver shi ma kar kiyaye yanda suke wuce motoci. sa'annan kuma yana da kyau kan cewa in driver ya drive at least 4 hours awa hudu in ya gaji ya tsaya ya huta mu duka mutane ne jama'a ga inda muka fito daga Bolga zuwa Accra inda na koka kan gare na gaji in ban samu dan hutu ka dan ba abin zai zo ba bai da kyau saboda shi kuma tuki driver na tuki yana harka da mobile phone salula a hannun shi while ina rike da siyan nan shi kuma ina cikin atari passengers haki mu ne mun ga wayannan duka mu muhimman direbobin mu nan da siya don su iya su kai su sauke mu gidajen mu lamuyi lafiya
masha Allah mu duba kasancewa GPRTU tana da ruwa da tsaki bisa harka na safa a nan kasar Ghana shin wasu matakai ne ko wasu shawarwari ne in yayi kuke baiwa fadar ministar ki kula da harkar safa domin ganin an shawo kan wannan matsala na hadari da ake cike da kanta wannan yanayi
to madalla adan ne kuma za mu jira aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da tattaunawar yanzu a madadin wakilin namu na kuma sai Hamza Adam da bakon mu Muhammadu Kana Abdulrahman sakataren kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta Ghana ta GPRTU a takaice da daukacin ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.